الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 23 ga watan Juma'atul Akhira shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 11 ga watan uku shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau muna da tambaya daya tambayar wato ita ce kamar yadda dan uwa ke fada menene hukuncin suturci katanga da abinda ake kiran shi da suna kashmir kashmir wato shine wani labuli wanda ake suturce katangun daki da shi kamar yadda a wancan lokaci akan kafa sakala da irin kilisai a rufe bango gaba ɗaya kamar yadda ƴan uwa mata suke yi shin haka ya dace ma shari'a ko bai dace ba a takaice suturce katanga da abin da ya shafi sakala ko kilishi ko kashmir ko ma menene to wannan haramun ne kuma yana daga cikin almubazziranci da dukiya dalilan da suke tabbatar da haramcin haka sun wuce a lissafa na daga cikin su hadisin da ke cikin sahihu muslim riwaya ta Zaid ibn Khalid al-Juhani daga Abu Talha al-Ansari Allah ya kara masa yadda ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na faɗa la tadkhulu al-mala'ikatu baitan fihi kalbun wa la tamathil Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke cewa mala'ikun Allah ba sa shiga gidan da ke akwai kari a cikinsa karan da shari'a ba ta ba da izinin rukun shi ba wala tamathil ko gidan da ke akwai hutuna wanda abu ne sananne kilisai waɗanda ake kafe katangu da su a wancan lokaci suna da hutuna wasu zaka ga hutunan zaki ko damusa ko giwa da abin da yake kama da haka wannan zaka ga hutunan mutane shine yace la tadkhulul mala'ikatu baitan fihi kalu duk gidan da ke akwai kare a cikin sa to mala'ikun rahama ba sa shiga idan mala'ikun rahama ba su shiga gida ba me zai biyo baya sai shaytani wala tamathil ko gidan da ke akwai hutuna a ciki idan aka ce tamathil jam'i ne na timsal idan aka ce timsal wato shine hoto da ake wani dan gunki da ake kamar yanda a zamanin da ya wuce zaka ga mata sun cika kwaba ko mu ce almor da wasu wato tamasil ma'ana hotuna kan na giwa kan na menene haka ake cika su kayan ado a cikin almor lafazin tamasil ya hada dukkan wani hoto a lokacin nan shi Zaid ibn Khalid yake cewa fa ataitu Aisha radiyallahu anha sai na je gun Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yarda da ita faqultu nace da ita inna hadha yukhbiruni wato wannan ma'ana Abu Talha al-Ansari yana bani labarin cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada la tadkhulu al-mala'ikatu baitan fihi kalbun wa la tamasil mala'ikun Allah ba sa shiga gidan da ke akwai kare ko hutuna fa hal sami'ti rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama zakara zalik shin kin ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko ya taba ambata haka قالت فقالت لا عائشة تاتي ا ني دي بان جي با اما با تانا كوريوا با تشيوا شي بي جي با ان غاني كو سابودا بابو daga cikin sahabbai gaba daya wanda yi ihada ya kewaye da sanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba daya nan ita iya sanin ta ita dai bata ji ba amma cewa kai baka ji ba wannan baya nuna cewa wani bai ji ba shi anan Zaid ibn Khalid yana tasabbutu ne neman ƙara tabbatarwa ne Aisha tace ni dai ban ji ba sai tace masa amma hadisi ne tabbas haka manzon Allah ya faɗa cewa mala'ikun Allah ba sa shiga gidan da ke akwai kare ko hoto dan haka a wata riwaya yace la tadkhulu al-mala'ikatu baitan fihi kalbun wala sura a wannan riwaya sai yace wala tamasi Aisha sai tace masa walakin sa uhaddisukum ma ra'aituhu fa'ala tace bari dai zan ba sai dai zan ba ku labarin abinda naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata tace ra'aituhu kharaja fi ghuzatihi tace naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya fita yaki fa akaztu ghabban fasatartuhu alal ba tace sai na dauki wato wani labule sai na suturce kofar daki nazo na suturce a jikin kofar daki ma'ana kusan kofar daki sai ta suturce falamma qadima a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo daga wannan bulaguro nashi na yaki fara annama fa manzon Allah ya ga wannan wato kilishi da Aisha ta kafa a jikin kofar daki shine sai tace araftul karahiyata fi wajhihi sai na ga ki da kyama alamar ki da kyama game da wannan katanga da na suturce tace a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naga alamar damuwa mi za a yi fajazabahu hatta tace fajazabtuhu hatta hataktuhu tace sai na husgo wannan kilishi wato na ciccira shi nayi kucin kucin da shi wa qala sai manzon Allah yace inna allaha lam ya'murna an naksuwal hijarata wa fi Ubangiji ta'ala bai umarce mu ba wato mu suturce duwatsu wato da laka Ubangiji ta'ala bai hore mu ba cewa mu suturce wato laka da dutse shi daman ɗayan biyu ne daki in ma a gina shi da laka ko a gina shi da dutse to shine anan manzon Allah yace Allah bai umarce mu ba mu suturce katanga wato ta laka ko ta dutse Aisha take cewa wannan kilishi tace sai da na husgo shi nayi kucin kucin da shi aka cusa shi a cikin wani baho manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka maida shi matashin kai ya ringa zama a kansa wannan hadisi yana cikin sahihu muslim katanga ce Aisha ta suturce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna kin shi da kyama game da wannan Aisha ta ciro shi tayi kucin kucin da shi akwai kuma riwayar da ta zo wanda wannan kilishi da Aisha ta suturce daki da shi yana da hutuna a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taka burki ya ki shiga daki Aisha ta ringa tuba ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala tace ya rasulullahi me ya faru yace yake Aisha masu waɗannan hutuna su suka fi kowa tsananin azaba a ranar kiyama a lokacin nan Aisha ta husgo wannan kilishi tayi kucin kucin da shi aka cusa shi a cikin wani baho aka maida shi matashin kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ringa zama a kansa to dan haka ita wannan riwaya ita ce take nuna haramcin suturce katanga koda shi kilishin baya da hotuna koda wani rido ne na katanga dai haka a suturce ta wannan baya halatta kamar yanda anan tace inna allaha lam ya'murna an naksuwal hijarata waddi Ubangiji ta'ala bai umarce mu ba wato mu suturce dutse ko kuma laka kenan sai a ina yake halatta sai dai wanda za a kare haske da yake shigowa daki ko kura wanda za a kafa kenan a bakin kofa ko kuma a tagogi wannan shi kadai yana halatta, amma na asitir shi katanga wannan baya halatta. Haka akwai hadisi daga Ali ibn Husayn, wanda hadisi ne mursal tare da cewa yana da shawahid, kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin a cikin as-silsila as-sahiha. Shine aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa naha an tustara judur. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nihi game da suturce katangu, ma'ana a sanya ma katanga wani rido a rufe ta ko abin da ya kama da haka. Sannan dalili na uku, hadisin Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi yake cewa an gayyaci Abdullahi ibn Yazid, Allah ya kara masa yadda, izuwa wajen wata walima. Wata walima ce ta musamman, aka gayyaci Abdullahi ibn Yazid, sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya kara masa yadda. Falamma ja'a ra'al baita munajjalan, lokacin da ya iso wannan gida wanda aka gayyace shi domin walima, sai ya tarar da gidan duka an suturce shi da wato sakala da abin da ya shafi kilis, sai duka an kafe katangun gida. Faqa'a da kharijan, sai ya tsaya a wajen gidan, wabaka ya ringa rusa kuka, ya ki shiga gidan ya tsaya a can kofa sai ya ringa kuka. Faqila lahu ma yubiki, sai aka zo aka ce masa, ya Abdullah, me yake sanya ka kuka, me kake ba kuka? Kala, sai yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza shayya ajaishan fa balaga uqubatan wada qala astawdi'u Allah dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kasance idan ya raka runduna ta yaki aka kai wani gu inda manzo Allah yake ban kwana da su, ana kiran shi uqubatul wada. Manzo Allah sai ya fada yace astawdi'u Allah dinakum, astawdi'u Allah dinakum, astawdi'u Allah dinakum, ina ba Allah ajiyar addininku, wa amanatakum wato da amanar, wa khawatima a'malikum wato da cikamakin ayyukanku, duka ina ba Ubangiji subhanahu wa ta'ala ajiya. Wannan ita ce addu'ar da ake ma mutum idan zai yi bulaguro, idan zaka yi ban kwana da shi, sai ka ce astawdi'u Allah dinaka wa amanataka wa khawatima a'malik. A lokacin nan sai yake cewa fara'a rajulan zata yaumi, wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rako runduna ta yaki, manzo Allah yayi ban kwana da su, sai ya ga wani mutum daga cikin jama'ar sa, qad rafa'a burdatan lahu biqita'a fastaqbala maqla ash-shams, wato ya dan daga wani dan tsumma, wani dan kyalle na mayafin shi wanda yake jikin shi, haka ya daga yana kare rana. Abin da yake jikin shi ne ya daga yake dan kare wato rana kada ta bige shi. Wa qala, sai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya daga hannuwansa, sai yake cewa taqala'at alaikumud dunya, taqala'at alaikumud dunya, taqala'at alaikumud dunya, duniya ta gabato, duniya ta gabato, duniya ta gabato ku, sai da manzo Allah ya maimaita su. Thumma qala, sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace antumul yawma khairun am idza gadat alaikum qas'atun wa rahat ukhra wa yabdu ahadukum fi hulla wa yaruhu fi ukhra wa tasturuna buyutakum kama tustaru al-kaaba. Manzo Allah yake cewa wai tambaya nake muku, shin yanda kuke rayuwa a yau, rayuwa wadda take ta kunci, shine yafi alkhairi gare ku, ko kuma lokacin da wato akushin abinci idan aka dauke wani, wani zai biyo baya, a lokacin da mutum zai wayi gari, tufafin da zai sanya da safe daban, kuma wanda zai sanya da yamma daban. Yace lokacin da kuke suturce dakunan ku da kilisai kamata sutarul ka'aba, irin yanda ake ma ka'aba riga, manzo Allah yace wannan lokaci da kuke rayuwa, rayuwa ta kunci, shi yafi alkhairi, ko kuma wancan lokaci, lokacin da duniya za ta gabato gare ku. Akushin abinci, da zaran an dauke wani kwano na abinci, hallo wani kalan abinci ne zai biyo baya, irin yanda wato wasu daga cikin jama'a suka samu kansu a yau, da irin yanda kayan da zaka sanya na safe da yaban na yamma daga, akwai wanda a cikin yini zai yi canjin kaya kusan so uku so hudu. to shine manzo Allah yake tambaya wai wannan lokaci shine yafi alkhairi ko kuma lokacin da duniya za ta gabato ku komai gaya domin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi rayuwa wanda take ta kunci wanda wani sahabi yake cewa ba mu fara koshi da abinci sai da aka bude Khaibar da yaki sai bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hijira zuwa Madina a Madina ma sai da yi shekara 7 sannan suka fara koshi da abinci wanda tufafi ku daman kamar yadda Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa naga ahlus suffa ma'ana sahabban da suke gaban masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda galibin su almuhajirun ne wanda sun zo birnin Madina ba su da mafaka mafakar su wannan babbar rumfa da aka yi a gaban masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sama da mutum 80 yace a cikin su ba wanda yake da wato shine gebuto da mayafi zane wanda zai daura kuma da mayafi wanda zai yafa a kafadun sa in ma ka samu mutun yana da gebtan sa kawai dan mayafi dan zane ne wanda zai daure wato tsatsan shi rufe al'auran shi amma bai yada abin da zai rufe kafadan shi ko ka samu wani yana da babban mayafi wanda ya daura a tsatsan shi ya rufe al'auran shi ya janyo harshen ya daura a wuya ba wanda yake da tufafi biyu a cikin su to shine yake tambayar su yace antumul yawma khairu wai yanda kuke rayuwa a yau shine yafi alkhairi am idza gadat alaikum qas'atun wa rahat ukhra ko kuma lokacin da wato akushin abinci idan aka dauke wani kuma wani akushin za a aje wayagdu ahadukum fi kullah dayan ku ya wayi gari a cikin wani tufafi na daban wayruhu fi ukhra kuma na yamma daban watasturuna buyutakum kama tustarru al-ka'aba lokacin da za ku ringa suturce dakunan ku kamar yadda ake ma Ka'aba riga manzo Allah ya ce irin wannan lokaci shine ya fara khairi wato Abdullahi ibn Yazid sai yake ce wato menene zai hana ni kuka kasancewar yau gaya nazo hanna iso lokacin da ake suturce daki kamar yadda manzo Allah ya ba mu labari yace gaya yau kun zo kuna suturce daki irin yadda ake ma Ka'aba riga dan haka wannan yana nuna cewa haramun ne suturce katangu domin wannan khususiya ce ta Ka'aba Ka'aba ita kadai ce ake mata riga amma duk wasu dakuna baya halatta a kamanta su da Ka'aba a ringa suturce katanga irin yadda ake suturce Ka'aba dan haka kenan a takaice wannan hadisi yana tabbatar da haramcin wato suturce katanga a sanya wani kashmir ko abin da yake kama da haka domin barna ce da dukiya in aka ce israf barna da dukiya shine a sanya dukiya a inda babu amfani wanda yake na addini sanan yana daga cikin dalilan akwai hadisin da Salim ibn Abdullah ibn Umar Allah ya kara masa yadda dan Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa a arastu fi ahdi abi Salim yake cewa nayi angwanci a zamanin rayuwar mahaifina Abdullahi dan Umar ma'ana yayi aure fa azana abi annas mahaifina sai ya sanar da mutane cewa ana gayyatar jama'a su zo wajen walima daga cikin waɗanda aka sanar aka gayyace su wannan walima akwai Abu Ayyub al-Ansari Allah ya kara masa yadda sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Salim yake cewa gidan namu sai aka suturce shi wato da wani tsanwan wato labule duka aka rufe katangu aka suturce ta da wasu kilisai tsanwaye a lokacin da Abu Ayyub al-Ansari Allah ya kara masa yadda da ya gabato ya zo gidan fara'ani ka'iman sai ya ga ina tsaye wa qala'a sai ya leka cikin gidan zai shiga miza'i fara al-baita mustatara bi nijadin akdar kawai sai ya ga katangun gidan duka an lullube su da wani kilishi wanda yake tsanwa fa qala sai ya ce ya abdullah sai yake tambayar mahaifin Salim shine Abdullahi dan Umar yace a tasturuna aljudur yanzu ku da kanku suturce katanga kuke riga kuke mata qala abi Salim yace mahaifina Abdullahi sai ya fada wasta haya yaji kunya sai yace galabanan nisa'u ya aba ayu yace ya aba ayu yace mata ne suka fi karfin mu inji Abdullahi dan Umar fa cai galabanan nisa'u ya aba ayu yaji kunya a lokacin da shi Abu Ayyu ya tambaye shi yace masa atasturuna aljudud yace yanzu ku da kanku ya wannan Abdullahi suturce katanga kuke rullube ta kuke yaji kunya sai yace masa galabanan nisa'u ya Abu Ayyub yace wallahi mata ne suka fi karfi Abu Ayyub sai yace masa in har kai kana fada kana cewa mata sun fi karfin ka sun rinjaye kai ce to wane ne zan ji masa tsoron mata ba za su rinjaye shi ba kai da kanka Abdullahi dan Umar ka ce mata sun fi karfin ka sun saka abin da bai dace ba me za a yi a lokacin nan sai yace wala adkhulu lakum baitan yace wallahi bana shiga wannan gidan naku summa kharaja rahimahullah sai ya fita walimar da bai tsaya ba kenan domin akwai abin ki akwai abin da ya saba ma shari'a wannan hadisi hadisi ne ingantacce don haka al-Imam al-Bukhari yayi ta'liqin sa a cikin littafin sa al-Imam Tabarani shi ya fitar da hadisin hadisi ne sahihi wanda yana nuna haramcin kenan suturce katanga tunda anan inkari shi Abu Ayyub cai a tasturuna al-judur yace yanzu ku da kanku yace rufe katanga kuke kuma wannan illar da ta sa yake zama a gidan ya juya ya tafi shi kasancewar wannan abin ki abin kyama wanda ya saba ma sunna shine wato suturce katanga don haka a takeice baya halatta haramu domin yana daga cikin almubazziranci da dukiya kenan iya abin da yake halatta na bakin kofar daki akan iya sanya labule da abin da ya shahi tagogi menene hikima shi ma saboda a kare hasken rana ko kuma abin da ya shafi kura da take shigowa da abin da ya kama da haka darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna cikin baban da ke bayani game da fadula ta'ar wallah mun karanta ayat da malam yazo da ita a farkon baban fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min alga'ib aw lamastumun nisaa فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وانا بياني يا غباتا akan wannan aya har ma mun karanta hadisan da suka zo a karkashin baban zamu tashi kenan insha Allah hadisi na farko hadisi na farko a karkashin baban bayan wannan aya shine hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke fada cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lalle al'ummata wace al'ummar sai mu ce ummatul ijaba al'ummar da suka karba kiran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi domin al'ummar sa kala biyu ce akwai ummatul da'awa akwai ummatul ijaba ummatul da'awa dukkan wanda yake raye a doran ƙasa a yau da waɗanda suka wuce tun lokacin da Allah ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa kiyama gaba ɗaya da muminai da kafirai dukkansu al'umma ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kenan ummatul da'awa saboda shi ya kiraye mu zuwa karɓar wannan addini sannan waɗanda suka karɓa masa game da wannan kira kuma su ne ake kiransu ummatul ijaba wannan kuma ya keɓanta da muminai kenan don haka a nan al'ummar da manzon Allah yake kira yake nihi al'ummar da suka amsa kiran da ya zo da shi shine yake cewa inna ummati lalle al'ummata yud'auna yawmal qiyama a ranar qiyama za a kiraye su da cewa gurran muhajjalina wato masu farin goshi da farin kafa min atharil wudu wato game da gurabu na arwanda lafazin gurran an ciro shi ne daga al-gurra in aka ce al-gurra shine fari wanda yake kasancewa a goshin doki idan aka ce at-tahjil shine farin kafa da ake samu ga doki, shine wanda a Hausa ake cewa doki mai alwala, wanda zaka ga kafa uku daga cikin kafafuwansa hudu wato suna da fari, sannan kuma goshinsa kuma zaka ga wani fari wanda yake mai kyalli mai walƙiya. To irin wannan doki wanda yake da wannan sifa shine ake kiran shi wato doki mai arwalla kenan a Hausa. Farin goshin shine gurra, kenan farin kafa da yake da shi shine ake kira da at-tahjid. To haka al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar kiyama za a kiraye su da cewa gurran muhajjalina, kenan masu fari biyar, kenan masu farin kafa, farin goshi, sannan kuma da farin kafa da hannu, ma'ana a sababin guragu waɗanda suke na alwala. Wanda sababin gangarowar wannan hadisi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ziyarci makabarta, yayi addu'a ta shiga makabarta, kamar yadda hadisin yake cikin sahihu Muslim. Manzon Allah sai yake cewa wallahi na yi gurin ina ma a ce na ga ɗan uwana, ina ma a ce na ga ɗan uwana. Sahabbai sai suka ce alasna ikhwanaka ya rasulullah, ya manzon Allah yanzu mu ba ɗan uwanka bane ba. Manzon Allah sai ya ce bal antum ashabi, ya ce ku sahabbai na ne, matsayinku ya wuce matsayin wannan ɗan uwantaka. Manzon Allah yake cewa ɗan uwana su ne waɗanda a yanzu ba su zo ba amma nan gaba za su yi. Manzon Allah suka ce to ya rasulullahi ta yaya za a yi ka gane ɗan uwanka wanda a yanzu babu su wanda sai nan gaba za su zo, kuma alhali kai ka koma zuwa ga Ubangijinka, ta yaya za ka gane su? Manzon Allah sai yake cewa ku bani labari, mutum ne yake da doki mai arwalla, mai farin goshi da farin kawahuwa, aka saka wannan doki nashi a cikin garken baƙaƙen dawakai waɗanda suke Lut. Manzon Allah ya ce shin wannan ba zai iya gane dokinsa ba? Suka ce ya rasulullahi ai da gudu ku zai gane dokinsa. Mutum ne yake da doki wanda yake da arwalla, farin goshi da farin kawahuwa, aka ɗauki wannan doki nashi sai aka saka shi a cikin garken baƙaƙen dawakai Lut waɗanda babu wani fari ma a jikinsu, shin ba zai iya gane dokinsa ba? Suka ce kwarai da gaskiya rasulullahi, dandanan zai gane dokinsa. Manzon Allah sai ya ce to inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min asarihi, a wata riwaya ya ce inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min asarihi, yace lalle al'ummata a ranar kiyama wato za su zo suna masu farin goshi da farin hannu da farin kafa a sababin gurabu na arwalla da suke a rayuwarsu ta duniya. Haka za su tashi da wannan alama da wannan sifa a ranar kiyama. Ta wannan alama ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai rabe al'ummarsa game da sauran al'ummu a ranar kiyama, domin ita wannan sifa ta keɓanta da wannan al'umma, arwalla ba ta keɓanta ba da wannan al'umma, al'ummun da suka gabace mu su ma suna arwalla. To amma abinda muka bambanta da su, wannan sifa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita kadai ce za ta tashi da wannan sifa a ranar kiyama. Allah ya sanya mu a cikin su. Shine yace lalle al'ummata a ranar kiyama za a kiraye su wato masu farin goshi, masu farin kafa a sababin gurabu wanda yake na arwalla. Sai yace faman istaqa'a minkum an yudila ghurratahu falyaf'al. Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, sai yace duk wanda yake da iko daga cikin ku da zai tsawaita wato farfarinsa falyaf'al, ma'ana ya aikata. Lafazin faman istaqa'a minkum an yudila ghurratahu falyaf'al, wannan ba fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace, fada ce ta Abu Huraira. Don haka wannan ana kiran shi al-idraj, kenan hadisi ne mudraj, wanda kenan aka shigar da wata fada ba tare da rabewa da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ba kowa yake iya bambanta haka illa waɗanda suka yi zurfi a cikin wannan fanni su ne malaman hadisi. Domin duk waɗanda suka rawaito hadisin iya inda suka tsaya shine fadar cewa inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharihi, hatta da shi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda daga cikin almajiransa gaba daya kowa bakin wannan kalima ce yake tsayawa illa wato Nu'ayy, shi kadai ne yake isarwa yazo da wannan jumla, don haka wannan kuma fada ce ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ce. Don haka Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa yake cewa wannan lafazi bai yi kama da zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Me yasa yace fa innal qurra la takunu fil wajhi wa innama la takunu fil yadi wa innama takunu fil wajhi, yace ita qurra ba ta kasancewa a hannu ko a kafa, ita gurra a huska take kasancewa, faringu shikenan. To huska kuma yaya za a yi mutun ya tsawaita wankewa? Kenan hannu shine at-tahajjil, mutun yana iya tsawaitawa, kafa yana iya tsawaitawa, amma huska ba yanda za a yi ka tsawaita. Saboda me yasa farkon huska wato shine matsarar gashi kenan na al'ada, karshen fuska shine haba, fadanta daga wannan kunne zuwa wannan kunne, to wata tsawaitawa za ka yi. Da haka yace la yumkinu an ta hadhihi al-lafza la yumkinu an takuna min kalamin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yace wannan lafazi bai dace bai kama da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, don haka wannan fada ce ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda. Iya abinda hadisin yake karantar da mu shine wato fadala ta arwalla, gaya alama ce wadda mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama za su tashi da ita wato a ranar kiyama kenan. Don haka yara kankana waɗanda suke basu balaga ba da sauransu, su wannan kuma za a kwatsa su za su bi mahaifansu, su ma za su tashi da wannan alama a ranar kiyama, kamar yadda mahaifansu akan haka suke, kamar yadda malamai suka yi bayani. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, yake cewa sami'tu khalili sallallahu alaihi wa sallam يقول تبلغ الهلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء, يتي ناجي بداتينا من ذا الله صلى الله عليه وسلم نافدا واتو قوات مؤمني تنا كي اندا واتو أرول لسا تسأي كينا أران الكيامة إيا أدم مؤمني أجدن الجنة إيا اندا أرول لسا تسأي. Sababin wannan hadisi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, wata rana ya kebance yana arwalla, akwai wani daga cikin almajiransa shi kuma sai ya nade sai yake mishi satar kallo yana kallon wannan arwalla da yake. Abu Huraira da yazo wanke hannu sai da ya wuce gwiwar hannu har sai da yazo nan damtse kusan hammatar shi, da yazo wanke kafa maimakon bakin idan sau sai da ya kwabrin shi sai da ya wanke har wajen kwabrin shi zuwa kusan gwiwa, yana gama arwalla sai ya ga wance yana masa satar kallo, sai yace wani ashe kana nan, yace wallahi inda na san kana nan, yace ba zan yi irin wannan arwalla ba, yace dalilin da yasa nayi wannan arwalla naji ba dadi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na fada tablughul hilyatu minal mu'mini haythu yablughul wudu, adam mu'mini a aljanna yana tsayawa iya inda arwallar shi ta tsaya, dan haka ni kuma ina son a yawaita mu ado, dan haka yayi wanke hannu har sai da ya kawo wajen hammata, kafa sai da ya kawo har wajen kubri sai da ya wanke gaba daya. To dan haka wannan hadisi yana nuna cewa lalle inda arwalla ta tsaya shine iya inda adam mu'mini zai tsaya a gidan aljanna, wuri da Ubangiji subhanahu wataala zai sanya ma mu'minai a aljanna. To amma baya nuna cewa mutun yayi irin wannan arwalla ta Abu Huraira, wannan iya ijtihadin shi ne, iya inda aka tsaida mu nan ya kamata mu tsaida, nan ya kamata mu tsaya, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai taba yin arwalla manzon Allah ya wanke damtsan shi, iya inda manzon Allah yake wankewa shine wannan kusurwa, gwiwar hannu manzon Allah yakan shigar da ita, kafa manzon Allah iya idan sau nan yake wankewa. Don haka kenan wannan ijtihadi ne na Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, da yace ai wannan arwalla da kaga nayi ta ne a sababin naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sallam na fada tablughul hidiyatu minal mu'min haythu yablughul wudu, adam mu'mini a ranar kiyama a aljanna yakan tsaya iya inda arwallarsa ta tsaya, kenan wari idan aka cika hannun mu'mini a aljanna sai an kawo daidai nan shine daidai gwiwar hannu, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Sannan hadisi na uku, hadisin Usman ibn Affan Allah ya kara masa yadda ke fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man tawadda'a fa ahsana alwudu'a kharajat khataayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adhfarihi. Wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yayi arwalla ya kyautata arwallarsa, wato kurakuransa, zinubansa za su fita daga jikinsa gaba daya hatta takhruja min tahti adhfarihi, sai ya kai zinubansa suna fita daga karkashin farcensa, hatta da karkashin farce sai zinubi ya ringa saraya idan mumini yayi arwalla ya kyautata arwallarsa. Don haka ita wannan fadala ba ta samuwa sai ga wanda ya kyautata arwalla. Kyautata arwalla ko shine kokarin zawwa da ita, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar, ka zo da abubuwa waɗanda suke na farillai da sunnoni da mustahabbai game da arwalla, ka yi kokari ka kwatanta arwallarka da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake arwalla. To duk mutumin da ya kyautata arwalla sakamakonsa, Ubangiji ta'ala zai kankare masa zunubansa, kamar yadda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kharajat khataayahu min jasadihi, kurakuransa, ma'ana zunubansa, za su ringa fita daga jikinsa hatta takhruja min tahti adhfarihi, manzo Allah yace har sai an kai daga karkashin furcensa, wato zunubi ya ringa zuwa. To dan haka wannan yana tabbatar da cewa ashe a jikin dan adam gaba daya dumudumu zunubai, tunda annabi manzo Allah yace kharajat khataayahu min jasadihi. Dan haka kuma wannan yana nuna mana fadala ta arwalla, domin tana daga cikin abubuwan da suke kankare ma bawa zunubai. Sai dai mu san da cewa duk abin da yazo na cewa ibada kaza tana kankare ma bawa zunubi kaza, wannan yake banta ne da kankanin zunubai. Su manyan zunubai ba abin da ke kankare su face kyautata tuba ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. In zunubi ne wanda Allah ya shar'anta haddi, to yin haddi shi ne yake kankare wannan laifi. Abu na biyu daga cikin abin da ke kankare babban zunubi shi ne kyautata tuba ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Amma duk wasu kankanin zunubai tun daga arwalla Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake yafe ma bawa ya kankare masa. Kamar yadda anan yace, wato zunubansa za su ringa fita daga jikinsa har sai ya kai ta karkashin farce zunubi yana fita. Sannan hadisi na huku a baban hadisin Usman ibn Affan, Allah ya kara masa yadda, ke cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a misla wudu'i hadha thumma qala man tawadda'a hakadha ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa kanat salatuhu wa mashihu ila almasjid nafila, rawahu Muslim. Wato wani lokaci Usman, Allah ya kara masa yadda, kamar yadda anan malam ya takaita hadisi, ya sanya wani intaccen bawansa shine Humran ibn Aban cewa ya kawo masa ruwan arwalla. Humran ya kawo ma Usman, Allah ya kara masa yadda, Usman ya karkato makayin ya wanke hannuwansa su uku, sannan sai ya shigar da hannunsa cikin makayin ya dauko ruwa ya kurkure bakinsa ya shaka sai da ya maimaita su uku, sannan ya dauko ruwa ya wanke fuskarsa sai da ya maimaita su uku, sannan ya dauko ruwa ya wanke hannunsa na dama su uku zuwa gwiwar hannu, ya dauko ya wanke hannunsa na hagu zuwa gwiwar hannu su uku, sannan ya tsoma hannuwansa cikin makayi ya shafa kansa ya shafi kunnensa, sannan ya wanke kafar dama zuwa idan sau, ya wanke kafar hagu zuwa idan sau. Sannan Usman sai yake cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tawadda'a misla wudu'i hadha, yace tabbas na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi arwalla kwatancin wannan arwallar ta wanda kowa gana yi. Thumma qala, sannan Usman yace manzon Allah sai yace man tawadda'a hakaza, duk wanda yayi arwalla irin wannan arwallar tawa, manzon Allah yace gufira lahu ma taqaddama min dhanbi, za a gafarta masa duk abin da ya gabata na zanubansa. Duk wanda yayi irin wannan arwalla, manzon Allah yace za a gafarta masa abin da ya gabata na zanubansa. Sai yace wa kanat salatuhu wa mashihu ila almasjid nafila, sallar shi da zai yi, wato da tafiya da zai yi zuwa masallaci, wannan duka ƙarin lada ne, duka wani ƙarin lada ne, amma tun farko wannan arwalla da duk wasu zunubansa da suka gabata an gafarta masa. وكانت صلاته ومشيه الى المسجد نافله تفير سيزوا مصلاتي ده صلاه ده زي wannan duka qarin ladani ba yana nuna cewa sallar da zaka je kai a masallaci wannan a matsayin nafila take a sallaci ta farilla in tana daga cikin salloli biyar ma'ana ita kanta wannan wani qarin ladani me yasa saboda duk zanuban ka riga an kankare maka su an gane ko shi kuma daman inda kankanan zanuban sai a kankare in babu kuma to ubangiji subhanahu wataala kuma sai ya dada maka lada a cikin ayyukanka kenan maimakon babu zanubin da za a kankare sai a dada ma mutum lada a cikin ayyukansa kenan don haka anan arwalla tana da fadila wadda take mai girma kyautata ta mutum yayi irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi to wannan yana daga cikin abin da ke kankare ma babu zanubi don haka kenan anan wannan yana nuna mana mu yi kokari mu koyi yanda arwalla take kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar domin mu rabauta da irin wannan sakamako sanan hadisi na biyar hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke fada lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza tawadda al-abdu al-muslimu aw al-mu'min manzon Allah yace idan bawa musulmi ko kuma bawa mu'mini wannan kokonto ne aka samu daga marwayicin shin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cai idza tawadda ala abdul muslim ko kuma cai idza tawadda ala abdul mu'min idan bawa mu'mini yayi arwalla fa ghasala wajhahu ya wanke fuskarsa manzo Allah yace kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi ainihi ma'alma aw ma'a akhir qadril ma manzo Allah yace zinuba dukkan wani zinubi wanda ya kalla da idanunsa manzo Allah yace zai fita daga fuskarsa tare da ruwan arwallar da yake wankewa ko kuma tare da karshen ruwan da yake diga daga fuskarsa duk wani zinubi da mutun ya kalla da idan shi to ubangiji subhanahu wataala zai wanke masa wannan zinubi a sababin ruwan arwallar da yake wanke fuska kenan ruwan da yake diga na karshe wannan gaba ɗayan karshen zinubansa ne na idanun shi wanda ya kalla abinda ubangiji subhanahu wataala ya haramta masa ya kalla shine yace kharaja min wajhihi kullu khati'atin dukkan wani zinubi nazara ilaiha bi ainihi da ya kalla da idanunsa wato zai fita daga fuskarsa ma'alma tare da ruwan arwalla wanda ya wanke fuska aw ma'a akhir qadril ma'i ko kuma wato tare da karshen ruwan da yake diga daga fuskarsa sai yace fa idza ghasala yadayhi idan ya wanke hannuwansa manzo Allah yace kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana baqashatha yadahuma alma aw ma'a akhir qadril ma wato dukkan wani zinubi wanda ya damka da hannunsa abinda bai dace ba ya dafa da ya dafa to wannan zinubi gaba ɗaya zai fita tare da ruwan arwalla wanda ya wanke hannunsa ko kuma karshen ruwan da yake diga daga hannunsa ma'ana duk wani zinubi da mutun ya aikata da hannun shi to wannan ruwa na arwalla da ya wanke hannunsa shi yake fita da wannan zinubi gaba ɗaya sannan sai yace fa idza ghasala rijlaihi manzo Allah yace idan ya wanke kafafuwansa kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'alma aw ma'a akhir qadril ma idan ya wanke kafafuwansa dukkan wani zinubi wanda kafafuwansa suka taka suka je suka aikata to sukan fita wannan zinubi gaba ɗaya tare da ruwan da ya wanke kafa ko kuma karshen ruwan da ya diga daga kafar shine karshen dukkan zinubin da ya taka da kafar sai je ya aikata a karshe manzo Allah yace hatta ya khruja naqiyyan min adh-dhunubi mu'mini yana gama arwalla zai fita gaba ɗayan sai yana tsarkake game da dukkan wasu zinubi kenan duk zinubin da ya kalla da idanunsa wanke fuska da ya ubangiji ta'ala ya wanke shi game da wannan zinubi ya tsarkake shi duk zinubin da ya dafa da hannunsa to gaba ɗaya ruwan arwalla ya wanke wannan zinubi gaba ɗaya duk zinubin da ya taka da kafar sai je ya aikata wannan ruwan arwalla ya wanke wannan zinubai gaba ɗaya sai dai anan abinda muke so mu sani kamar yanda muka faɗa a baya shine dai zamu ƙara maimaitawa wannan yake banta da kankanin zinubai kankanin zinubai in aka ce karamin zinubi shine zinubin da ubangiji ta'ala bi shar'anta wani haddi akan shi a nan rayuwar duniya
kuma Allah bai yi kashiri da barazana game da wata azaba na cewa duk wanda ya aikata kaza a nan duniya ko kuma a makomarsa lahira. An gane, kuma babu tsinuwa ta Ubangiji subhanahu wata'ala, babu fushi nashi, babu raba hanya ta Ubangiji subhanahu wata'ala ko manzonsa game da wanda ya aikata aiki. Wannan su ne ake kira kankanin zunubai. Shi ne kamar misali mutum ya dafa abinda bai dace ba ya dafa, ko ya kalli abinda bai dace ba a ce ya kalla. To wannan duka tun daga arwalla Ubangiji subhanahu wata'ala yakan tsarkake mumini game da irin waɗannan zunubai. Shi ne anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta ya furuja naqiya min adh-dhunub, a ƙarshe zai fita yana tsarkake game da dukkan wasu zunubai. A takaice wannan hadisi shi ma yana ɗaya daga cikin hadisan da suke nuna fadla wato ta arwalla. Sannan hadisi na shida shi ne hadisin wato Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam atal maqbura, manzon Allah ya je makabarta wani lokaci. Shine hadisin da muka yi bayani a baya kenan. Fa qala, sai manzon Allah ya ce assalamu alaikum dar qaumin mu'mini, amincin Allah ya tabbata akan ku ya gida na mutane waɗanda suke mu'minai, amincin Allah ya tabbata akan ku. Wa inna insha Allahu bikum lahiqu, lalle mu in Allah ya so tabbas masu haduwa ne da ku. Insha Allahu anan salo ne wanda yake na yaran Larabci, ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kokontan mutuwa. An gane ku, mutuwa tabbas ce. Wannan yana daidai da fadar Ubangiji subhanahu wata'ala da ke cewa laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqqi la tadkhulunna al masjid al harama insha Allahu aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafu. Ubangiji ta'ala ya gaskata ma manzansa mafarkin da yi, shine yace la tadkhulunna al masjid al harama insha Allah. Ubangiji ta'ala ne fa yake fada, yace lalle ne za ku shiga masallaci mai alhurma, sai yace insha Allah in Allah ya so. To dan haka wannan ba dan kokonto ba, a asalo ne wanda yake na yaran Larabci. Shine anan yace wa inna insha Allah bikum lahiqu, sai ka fassara ka ce lalle mu in Allah ya so, ko kuma ka ce tabbas masu haduwa ne da ku. Manzo Allah sai ya ce wadiltu anna qad ra'ayna ikwanana, manzo Allah ya ce wallahi nayi burin ina ma a ce mun ga ƴan uwanmu, ina ma a ce mun ga ƴan uwanmu. Qalu awalasna ikwanaka ya rasulullah, sai muka ce ya manzo Allah shi yanzu mu ba ƴan uwanka bane ba, mu ba ƴan uwanka bane. Qala, sai ya ce antum ashabi, manzo Allah ya ce ku sahabbaina ne, matsayinku ya wuce matsayin ɗan uwantaka. Sai ya ce wa ikwanuna allazina lam ya'tu ba'd, ɗan uwanmu su ne waɗanda a yanzu ba su zo ba amma nan gaba za su zo, a yanzu kenan babu su amma nan gaba za su zo, su ne mu'minai har zuwa kiyama. Qalu, sai sahabbai suka ce kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'd min ummatika ya rasulullah, ya manzon Allah ta yaya za a yi ka gane wanda a yanzu bai zo ba nan gaba zai zo daga cikin al'ummarka, ta yaya za a yi ka gane shi a ranar kiyama. Fa qala, sai manzon Allah ya ce ara'aita law anna rajulan lahu khaylun gurrun muhajjala baina dhahrai khaylin duhumin buhumin ala ya'rifu khaylahu, manzon Allah ya ce ku bani labari, kaddara cewa mutum ne yake da doki gurrun muhajjala, doki wanda yake mai farin goshi mai farin kafafuwa, baina zaharai khailin duhumin buhumin, wanda ke tsakanin dawakai waɗanda suke baƙaƙe lut. An gane ko, idan aka ce duhum abu wanda yake baƙi, buhum wanda yake baƙi, lut wanda kenan babu wani launi in banda baƙi a jikinsa, shine yace baina zaharai khailin duhumin buhumin, mutumin da yake da doki mai arwalla mai farin goshi da farin kawahuwa a tsakanin bakaken dawakai lut, ala ya'rifu kaynahu, shin ba zai iya gane dokinsa da maza ba? Qalu bala ya rasulullah, suka ce kwarai ku ya manzon Allah, ai kai tsaye zai gane dokinsa. Qala, sai ya ce fa innahum ya'tuna gurran muhajjalina min al-wudu, manzon Allah ya ce al'ummata a ranar kiyama za su zo suna masu farin goshi da farin kawahuwa da farin hannu a sababin gurabun arwalla da suke wankewa. wa ana faraduhum ala alhaw manzo Allah yace ni zan gabace su ga taukin da Allah ya tanada mu ma'ana ina cin gindin taukin da Allah ya tanada mu ina jiran zuwan su Allah ya sanya mu a cikin su don haka wannan yana nuna mana kenan fadula ta arwalla kamar yadda muka yi bayani a baya wannan sifa ce wadda take banta da al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama banda sauran mu'minai a ranar kiyama wanda ta wannan hanya ce kadai za a gane al'ummarsa kamar yadda kuma wannan hadisi yana ƙara karantar da mu mustahabbancin ziyarar makabarta in ma ku je taron jama'a ko kuma ma'ana jama'a su je su ziyarci makabarta ko kuma kai kadai ka je kamar yadda annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'a ya tafi da sahabbansa kuma sannan wannan yana nuna mana kaifiyar yadda ake sallama ga matacci in an je shine ka ce assalamu alaikum dar qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqu kuma wannan yana nuna mana mutun halaccin mutun yayi gurin haduwa da ɗan uwansa waɗanda suke mana garta ma'ana mutanen ƙwarai mutun ya ringa gurin haduwa da su kamar yadda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yake gurin haduwa da ɗan uwansa sune mu'minai kuma wannan yana nuna mana wato matsayi wanda yake na suhuba abutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yafi matsayi wanda yake na ɗan uwantaka dan haka su sahabbannan mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya hada musu wannan martaba guda biyu ga su ɗan uwa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan uwantaka ta addini sannan kuma martabar su ta biyu wato shine abutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka manzon Allah ya nuna musu cewa ai matsayin da Allah ya kai su ya wuce wannan matsayi na ɗan uwantaka ba a ma maganar ɗan uwantaka su sahabbai ne dan haka yace antum ashabi matsayin ku ya wuce ɗan uwantaka yace ku sahabbai ne sanan hadisi na bakwai hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke fada lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataaya wa yarfa'u bihi ad-daraja manzon Allah yace yanzu bazan nuna muku abinda ubangiji ta'ala zai ringa shafe muku zinubban ku a sababin sa kuma ya dauka darajar ku wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tallata ma sahabbansa wannan fadila shine yace ala adullukum yace yanzu bazan nuna muku alama yamhullahu bihi al-khataaya abinda Allah ke shafe ma bawa zinubai a sababin sa wa yarfa'u bihi ad-darajat kuma Allah ya dauka darajojin sa a sababin abu qalu wala ya rasulullah suka ce kware ya manzon Allah muna buƙatar ka nuna mana qala sai manzon Allah yace isbagul wudu'i 'ala al-makarih manzon Allah yace kyautata arwalla a bisa abinki ma'ana irin lokaci wanda yake na sanyi yanda ruwa yana da wahalar tabawa amma tare da haka mutun ya dau ruwa yayi arwalla ya kyautata arwalla a irin lokaci wanda yake na sanyi wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke kankare ma bawa zunubi kuma ke ɗaukaka darajar bawa abin Ubangiji subhanahu wata'ala don haka zaka ga wasu jama'a waɗanda suke tsoron taɓa ruwa in lokacin ƙari ne waɗanda suke da sakaki game da addini sai taimama wai su ba sa dafa ruwa sai ka yi mutum yana wata illanta cewa wai in ya sa ruwa wai mura take kama shi iya tsawon lokacin sanyi zaka ga mutum yana taimama to ai in har ma shi ruwan sanyi yana haddasa maka mura to ai sai ka tanadi ruwan gumi kafin lokacin sallar ya yi shine anan shine manzo Allah yace isbagul wudu'i 'ala al-makarih wato kyautata arwalla 'ala al-makarih wato akan abubuwa waɗanda suke na ki ma'ana irin lokacin sanyi sannan sai yace wa kasratul quta' ila al-masajid wato da yawan taki zuwa masallaci ma'ana domin duk wanda ya kyautata arwalla ya fita zuwa masallaci duk takin da zai yi Ubangiji ta'ala zai ɗaukaka darajar shi kuma za a shafe masa zunubinsa don haka kenan iya gwalgwadon takin da kai gwalgwadon darajar da za a ɗaukaka taka kuma gwalgwadon zunubin da za a shafe don haka duk wanda gidan shi ya fi nisa da masallaci to ladan shi ya fi yawaita kamar yadda wani sahabi gidan shi ya fi gidan kowa nisa tsakanin shi da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk waɗanda suke zawwa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin yin sallah a wancan lokaci a Madina, to gidan shi yafi na kowa nisa. Sai wasu suke bashi shawara, suke cewa na kana biyo duhun dare, ga kuma lokacin sanyi, ka samu wani jaki man, ka sayi wani jaki ka ringa hayowa kana zawwa masallaci, gidanka yafi na kowa nisa. Sai yake cewa wallahi, yace ni bana kaunar a ce gidana yana makautaka da masallaci. Yace wannan nisa da gidana yayi tsakanin shi da masallaci, yace wallahi shi na fi so, shi na fi kauna. Domin manzon Allah ya faɗa mun duk takin da mutum yayi idan zai je masallaci ana ɗaukaka darajar shi kuma ana shafe masa zunubinsa. Don haka wannan yana nuna iya abin da yake sunna mustahabba, in mutum zai je masallaci ya je a kafa shine yafi dacewa. Sai dai in tafiyar kafar za ta tsananta a kanka, to wannan ba laifi, mutum yana iya hawan abin hawa, amma abin da aka fi so mutum ya tafi a kafa. Kamar yadda ya ce wa kasratul khuta, wato da yawan taki ilal masajid, zuwa masallaci. Sannan abu na uku sai ya ce wantidharus salati ba'da as-sala, manzon Allah ya ce da jiran sallah bayan wata sallah. Ma'ana ka gama sallah az-zuhr kawai sai ka saka a cikin tunaninka yanzu jiran lokacin sallar la'asar, ko kuma bayan ka gama sallar az-zuhr sai ka zauna kuma ka ringa jiran sallah ta la'asar. Amma wannan ba yana nuna cewa ka zauna ka ki zuwa ka je kai wasu ayyukanka, a'a, ya zamanto dai a cikin tunaninka kawai jiran wannan sallah kake kuma ta zo hallo ayi. To shi ma wannan yana daga cikin abin da ke kankare ma bawa zunubai, kuma ke ɗaukaka darajar shi a gun Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shine yace wantidharus salati ba'da as-sala, da jiran wata sallah bayan gama wata. Manzon Allah sai yake cewa fazalikumur riba, fazalikumur riba, wannan shine dako, wannan shine dako, wanda dako yana daga cikin abubuwan da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tana da sakamakon lada mai girma a kan shi. Me ake cewa dako? Shine gadi da mutum zai je ya yi gadin kofa ta gari, inda ake tsammanin makiya za su iya kawo ɗauki na yaƙi ga musulmi, to a zaɓi wasu daga cikin sojojin musulunci su je su yi tsaro. To wannan matsayi ne, domin duk wanda ya mutu a cikin wannan yanayi ladan shi baya yankewa game da duk wani aiki da yake aikatawa har zuwa kiyama. To shine anan manzon Allah ya kamanta waɗannan ibadu da cewa dako ne, shine yake cewa fazalikumur riba, fazalikumur riba, kenan ku yi kokari ku yi riko da waɗannan abubuwa. Kyautata arwalla, kenan me ake nufi da kyautata arwalla? Mutum ya kwatanta yayi kamar irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi, koda kasancewar ruwa yana da wahalar mutum ya taba a lokacin sanyi, to kai kokari ka kyautata wanke gabanka, sannan kuma da yawan taki zuwa masallaci, sannan da jiran wata sallah bayan gama wata. Sannan hadisi na takwas a baban hadisin Abu Malik Al-Ash'ari, Allah ya kara masa yadda, na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-uhuru shatrul iman, manzon Allah ya ce shi tsarki wato rabin imani ne, tamkar an raba imani kashi biyu ka kwashi rabi. Shi kuma in aka ce tsarki anan, wanka ya shiga wanka na ibada, kuma arwalla ta shiga. Don haka malam ya zo da wannan hadisi, wannan yana nuna mahimmancin arwalla ta kwashi rabin imani gaba ɗayansa. Shine ya ce al-uhuru shatrul iman, manzon Allah ya ce tsarki wato rabin imani. Sannan malam na faɗa cewa a wannan babi akwai hadisi na Amr ibn Abasa, Allah ya kara masa yadda, wanda hadisin ya gabata tun a ƙarshen babur raja, hadisi ne wanda yake mai girma, shi ma ya kunshi wani ɓangare daga cikin ɓangarorin da suke bayani game da fadula ta arwalla. Sannan hadisi na ƙarshe a baban hadisin a Umar, Allah ya kara masa yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ke cewa ma minkum min ahadin yatawadda fa yablughu aw fa yusbighu alwudu'a, manzon Allah ya ce babu ɗaya daga cikinku da zai yi arwalla ya kyautata arwallarsa. Kyautata arwalla kenan shine mutum ya zo da ita kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da duk abubuwan da ta kunsa na farillai da sunnoni da mustahabbai. Thumma yaqulu, sannan a ƙarshen gama arwallar ya ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, ina shaidawa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya face Allahn da ya halicci halittu, shi kadai yake kuma ba shi da abokin tarayya a zatinsa ko a sifofinsa ko a sunayensa ko a ayyukansa. wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, ina tabbatarwa lalle annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam bawa ni na Allah kuma manzansa ne. Manzon Allah yace illa futihat lahu abwabul jannati samaniya, face duk wanda yayi arwalla ya kyautata arwalla a ƙarshen arwallar yayi wannan addu'a, za a buɗa masa kofofin aljanna guda 8 a ranar kiyama. Yadkhulu min ayyiha sha'a, zai shiga ta kofar da yaso. A ranar kiyama za a buɗa masa kofofin aljanna guda 8, kenan sai ya zaba ya darje. Duk wanda yayi arwalla a ƙarshen arwallar sai yayi wannan addu'a. Al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi, Al-Imam Tirmidhi ya dada a riwayarsa, Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Kenan bayan ya ce ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, sai ya ce Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin, ya Allah ka shigar da ni cikin bayinka waɗanda suke masu komawa gare ka da tuba, ya Allah ka shigar da ni cikin bayinka waɗanda suke masu neman tsarkaka. Hallo ya inganta wata riwaya a ƙarshe, hallo zaka rada subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wannan ita ce addu'ar da ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ƙarshen arwalla. Sakamakon duk wanda yayi wannan addu'a za a buɗa masa kofofin aljanna guda 8 a ranar kiyama. Don haka wasu sukan ƙara a nan, in suka ce Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin, sai su dada wa ja'alni min ibadika as-salihin. Wa ja'alni min ibadika as-salihin wannan ƙari ne baya da asali a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, don haka wannan wuce gona da iri ne. Wasu har ma ƙarawa suke, in suka ce Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin wa ja'alni min ibadika as-salihin waj'alni min alladhina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. To wannan duka ƙari ne a cikin addini, bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma ita wannan addu'a hallo ba ta buƙatar cewa sai mutun ya daga dibin shi sama, domin daga dibi sama shi ma wannan bai zo ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wasu bayan sun daga dibin su sama sai ma sun daga yatsa haka, wannan duka bai zo ba. Iya abinda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama addu'ar sau, ita ce iya abinda mutum zai yi, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin, sannan kuma sai ya ce subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilayk. Wannan hadisi yana nuna mana arwalla sababi ce daga cikin sabubba na dacewa da gidan aljanna a gobe kiyama, saboda ita addu'ar tana da alaka da arwalla, sai in ka gama arwalla ne za ka yi. To in kai wannan addu'a kuma za a buɗa maka kenan kofar aljanna guda 8 sai mutun ya zaba, amma shi ma sai mutun ya tsaya ya kyautata arwalla ya yi irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar. Nan muka zo ƙarshen baban, da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka.